daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-49 da kuma 41 a matsakaicin zango. Abinnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta wato Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 4 ga watan Fabrairun shekarar 2019. Shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya na safe kenan, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, 12 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tura sojojin Amurka cikin Venezuela idan ta kama. Shugaba Trump bai kauda yuwar a sake rufe ma'aikatan gwamnatin Amurka ba, muddin ba a samar da kudin gina katanga akan iyakar kudu ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ahuwar da gwamnan Virginia ya nema saboda alakarsa da wani hoton wariyar launin fata ba abin yadda ba ne.
Kanin labaran duniya kenan. To yayin da babban zaben Najeriya ke ci gaba da karatowa, hukumomin tsaro na ci gaba da yi wa jami'an su kashe di.
As a military institution, the Nigerian Air Force is apolitical.
Babban hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, ke nesanta rundunar daga shiga harkokin siyasa.
Za ku ji ƙarin bayani. To hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da masana a fannin kimiyyar siyasa ke auna irin tasirin da muhawarar da ake shiryawa 'yan takara ke yi a fagen siyasar ta Najeriya.
Gaskiya tasiri sai a gaba da dalilai kamar haka. Na farko,
za ku ji dalilan, sannan Sarfilu Hashim Gumel zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya. Amma fa duka sai Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaba Donald Trump ya faɗa a wata hira da aka yaɗa jiya Lahadi cewa daga cikin matakan da Amurka ke da zaɓin ɗauka game da rikicin Venezuela akwai gudunmuwar sojojin Amurka. Amma a hira da gidan talabijin na CBS ya yi da shi, Trump ya ƙi bayyana hakikanin abin da zai sa ya umarci sojojin Amurka su shiga ƙasar da ke nahiyar kudancin Amurka, yayin da Amurka da wasu ƙasashe kuma ke ƙara matsa lamba na ganin shugaba Nicolas Maduro ya sauka daga karagar mulki da kuma goyon bayan madugun 'yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasar na riko. Trump ya ce watanni da dama da suka shige ya ƙi amincewa da buƙatar Maduro ta su gana, saboda in ji shi, mun yi nisa sosai a wannan tafiyar, wato aikin demokuraɗiyyar muraran. Don Guaido ya hau karagar mulki, ƙasar Amurka da sauran ƙasashe sun amince da Guaido a matsayin shugaban Venezuela na riko. A baya ita ce ƙasa mafi arziki a kudancin nahiyar Amurka, wanda wani muhimmin sashi ne sosai na duniya. A cewar Trump a hirar da aka naɗa tun ranar Juma'a, ya ƙara da cewa amma yanzu dubu talauci da takaici da manyan laifuka da dai sauran abubuwa da ke faruwa, don haka na ganin an yadda al'amarin irin haka ya gada kenan. Ana mai da martani da gagarumar zanga-zanga. Shugaba Donald Trump ya ƙi ya kauda yuwar a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati don ya samu amincewar 'yan majalisa kan batun samar da kuɗin gina katanga inda Amurka ta yi iyaka da Mexico daga kudu. Amma ya kuma nuna alamar yana matuƙar shirin ayyana dokar ta ɓaci don gina shamaki ba sai tare da amincewar 'yan majalisa ba. Har yanzu ban kauda yuwar komai ba, abinda Trump ya faɗa kenan a wani shirin siyasa na gidan talabijin na CBS mai suna Face the Nation, wanda aka yaɗa jiya Lahadi, wato sati ɗaya da kawo ƙarshen rufe rubu'in ma'aikatan gwamnatin Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihi na kwanaki 35. Amma shugaban na Amurka ya ce wannan babban matsalar tsaron ƙasa ce, wannan wani al'amari ne kuma ai kun san cewa a baya an sha ayyana dokar ta ɓaci, kuma hakika wannan wata mamayar kasarmu ce da masu safarar bakin haure ke yi. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya tsoma baki a rikicin da ya dabaibaye gwamnan jihar Virginia game da wani hoton wariyar launin fata da ya bayyana a shafin gwamnan a shekarar da ya gama makarantar horar da likitoci. Trump ya aika da saƙon Twitter a ranar Asabar cewa neman afuwar da gwamnan Raphael Northam ya yi da farkon kan wannan hoto da kuma musantawar da ya yi daga bisani cewa shi ne a hoton, ji Trump, ba abin gafartawa ba ne. Shugaba Trump a saƙon nasa har ila yau ya taɓo taƙaddamar da ta biyo bayan kalaman da Northam ya yi tun da farko a makon jiya game da batun zubar da ciki dab da lokacin haihuwa. Northam ɗan jam'iyyar Democrat ya ba da haƙuri ba tare da ɓata lokaci ba tun a ranar Juma'a bayan da rahotanni suka ɓullo game da wani hoto a cikin shafinsa na shekarar kammala makarantar horar da likitoci, wato shekarar 1984, na wani mutum da fuskar da aka mata launin baki sai ganganda wani mutum wanda ya yi shigar 'yan ƙungiyar fifita farar fata ta KKK. Wani saƙon nuna nadama da ya aika ta shafinsa na Twitter, gwamna Northam ya ce, ba zan iya canja abin da na aikata a baya ba, haka kuma ba zan iya shafa illar da abin da na aikata ya haddasa a lokaci da kuma yau ba. Amma washe gari da aka shiga kiraye-kirayen ya yi murabus, sai gwamnan ya kira taron manema labarai ya ce shi bai ma yadda cewa shi ne ɗaya daga cikin hotunan ba, kuma wani hotunan sun shiga shafinsa ne bisa kuskure. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Ƙungiyar Haɗin Kan Afirka sun faɗa ranar Asabar cewa tattaunawa a Khartoum ta kai ga yarjejeniyar cimma jituwa tsakanin ƙasar Afirka ta tsakiya da ƙungiyoyi 14 masu ɗauke da makamai, wanda wannan wani abin farin ciki ne da ake kuma fatan alama ce cewa zaman lafiya na tafe bayan tashin hankali na shekaru da dama. Wannan wata rana ce mai matuƙar muhimmanci ga ƙasar Afirka ta tsakiya da kuma mutanenta gaba ɗaya, a cewar Sama'ila Shoghi, kwamishina a ƙungiyar haɗin kan Afirka a kan zaman lafiya da tsaro. Ba a bayyana sharuɗan yarjejeniyar na zaman lafiyar nan da nan ba. Mai magana da yawun FPRC ɗaya daga cikin ƙungiyoyin Abakar Sabam ya ce, mun iya yadda kan abin da yake da muhimmanci ga ƙasar tsakiyar Afirka, wato zaman lafiya. To so dai an taɓa makamanciyar wannan yarjejeniya a shekarun baya amma ta wargaje.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun fara da Najeriya, inda yayin da ake gab da gudanar da babban zaɓe a ƙasar, babban hafsoshin rundunar sojin saman Najeriya ya gana da manyan komandojinsa, inda ya gargaɗe su da su guji yin katsalandan cikin hakokin siyasa. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya koma daga Abuja.
As a military institution, the Nigerian Air Force is apolitical. We are not a political party, and we do not belong to any political party.
Babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, ke nesanta rundunar daga shiga harkokin siyasa, musamman da yake yanzu 'yan kwanaki kaɗan ne suka rage wurin gudanar da babban zaɓe na ƙasa. Da yake jawabi a wani taro da ya yi da manyan kwamandojin rundunar daga sassa daban-daban na Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya zayyana musu, aikinsu shi ne tabbatar da tsaron ƙasa da kuma kare mutuncinta. Don haka ya ja hankalin manyan kwamandojin rundunar da sauran kwamandojin sojin saman da su yi taka tsantsan su tabbatar sun bi kundin tsarin mulki sau da ƙafa. Sai dai kuma ya jaddada cewar dole ne su zauna cikin shirin kota kwana don tsare 'yancin Najeriya da kuma samar da tsaro, musamman ganin wannan shine babban abin da ya fisha musu kai.
The lead agency when it comes to electoral activities the Nigerian police force and
yace rundunar yan sanda da kuma tukorinta su aka dorawa alhakin tabbatar da tsaro irin na cikin gida sojoji kamar yadda yace ba su da wata rawar da za su taka kai tsaye cikin harkar gudanar da zabe matukar bukatar hakan bai taso ba saboda haka yace za dai su zauna cikin damara a barkokin su cikin shirin taimakawa yan sanda yin bukatar hakan ta taso Eya Marshal Sadiq Abubakar yace jiragen su na daukar kaya da sauran helicopters su kuma suna nan cikin shirin tallafawa hukumar zaben Najeriya wurin jigilar kayayyakin zabe zuwa sassa daban-daban na kasar.
General Air Force air assets are there, they are available on request. If any things we have, we can support them to drop material.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu rasulillahi bagwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan
A gaida mai Hassan Maina Kaina Idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku je da ita ma rundunar yan sandan ta Najeriya tace za ta tafiyar da zaben wanda za a yi a nan da wasu kwanaki Amma kafin nan shirye muhawara a tsakanin yan takara masu neman mukamai a matakai daban-daban a Najeriya na ci gaba da samun gurbi a fagen siyasar kasar Da Kano wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya yi dubi kan irin tasirin da muhawara ke yi akan masu zabe a Najeriya.
A zaben shekara ta 2007 ne aka fara shirya muhawara tsakanin yan takara a Najeriya tun bayan da kasar ta koma ta farkin demokradiya a shekarar 1999 inda masu neman shugabancin kasar a wancan lokaci suka fafata a tsakanin su sai kuma a kakar zabe ta bana. Inda hukumomi da kungiyoyin cikin gida Najeriya da na ketare ke shirya muhawara har ma a matakin jihohi domin baiwa masu neman gwamna damar baje kolin su ga talakawa.
Alfanu na farko shine dan takara za a sa shi ya wato kinsa idan da ya shigo ba shiri. Shinan cewa za a zo a yi masa tambayoyi me ya tanadar wa mutane me yasa yake neman wannan kujera. Za ta sa yi bincike iga wani hali mutane suke ciki za ta sa shi ya dan tsara wani abu iga in ya samu ashe ya kamata wato ita fa akan tsari za ta sa shi akan sirri
Dr. Saidu Ahmad Dukawa ke na masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano yake fayyace alfanun muhawara tsakanin yan takara a tsarin demokradiya kuwa karshen makon nan hukumar gidan rediyon BBC haɗin gwiwa da wasu kafofin labaru na cikin gida sun shirya muhawara tsakanin masu takarar gwamnan Kano a biyar daga cikin jam'iyyun siyasar kasar wato Abdullahi Umar Ganduje na APC Salihu Sagir Takai na PRP Mustapha Getso na NPM da Abba K Yusuf na jam'iyyar PDP da kuma Maimuna Muhammad ta jam'iyyar UPP Dukkanin yan takarar dai sun halarci muhawarar in banda Abdullahi Umar Ganduje na APC kamar yadda ya kauracewa makamanciyar wannan muhawara da Jami'ar Bayero ta shirya a kwanakin baya a yi muhawarar dai yan takarar sun yi alƙawarin kyautata rayuwar jama'a a fannonin kiwon lafiya da ilimi da kasuwanci da zamantakewa da ayyukan noma kana daga bisani suka amsa tambayoyi duk da wannan ci gaba Dr. Saidu Ahmad Dukawa na mai ra'ayin cewa tarukan muhawarar ba su fara tasirin da ake muradi ba a zakatan masu zabe
gaskiya tasiri sai a gaba da dalilai kamar haka na farko ba saba ba amma ana yau da gobe da jibi to zai tasirin na biyu sanda aka fara zabubbuka uku da suka gabata bai yi tasiri akan cin zabe ko rashin cin zabe ba
Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai batun tsaro inda a jamhuriyar Niger rautanni ke cewa daruruwan yan gudun hijira daga yankin jihar Zamfara Najeriya ne suka shiga jihar Tawa wanda suka tserewa harharan yan bindiga da masu satar mutane domin neman kudin fansa ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani
Daya daga cikin su ya bayyana ma manema labarai dalilan su na yin gudun hijira.
Ni a daga da nake na fito daga Cigama yankin karamar hukumar Birnin Magashi. Dalilan da ya to mu masu fashi da makami da masu garkuwa da mutane su asali da ya to mu daga gidajen mu zakkuwa nan ne mahaifin mu tada. Ni kaina ka gani na an kashe min kani, an kashe kanina, an kashe dana wanda dan uwata. Sun kwashe shanun mu, sun kwashe mana awaki, sun kwashe automaki. Musu bar mu da komai yo. Ai kaga barayi ne ko? Ba sai an ce ba don wanda da zai karaba ka da ban kai barawo ne.
Hukumomin wannan karkarar sun kai agaji na farko wa ƴan gudun hijirar da suka fito daga Zamfara kamar yanda magajin garin wannan da'irar karkarar ya bayyana muna.
Kusan mutum 751 su aka rista tsakanin mata da maza da yara. Yara kanana sun hayawa. Mutanen garin su suka rarraba kowane an bashi mutum kaza kaza daga ƙarfin mutane sun rarraba. Kuma mu wannan meri mun kai musu ton guda ta dawa da rabin ton na shinkafa. To gwamnati da jin wannan magana gwamnati rafe ta zaka da ta sun zaka sun ziyarci wurin. Kuma ƴan Medicine Sans Frontières sun zaka sun yi dibin zancen lahiya. Kuma ƴan HCR su ma sun zo, ƴan PAM ma sun zo ana daukar ana ta dauke ta matakan ne. Gwamnati da can ma sama tana na barin komai.
Yaya ake ciki a garin gidan Ahmad bayan zuwan waɗannan ƴan gudun hijira daga jihar Zamfara ga Ibrahim Maidabo hakimin garin gidan Ahmad da cikakken bayani.
To ana cikin matsala. Mu da azzaunanne da su baƙin mu ma mun shiga matsala saboda abincin nan zai karamci. Dan jihar na ɗaya meri tabbakar da saƙo 30 guda 20 na da saƙo 10 na shinkawa. Mutane yanzu abun da na samu na ɗauki lissafin shi mutum 900 ka samu da yara ƙanana da goyayyaki da maza da mata. Kusan magidanci mutum 600. An ce mota kanta guda mata zo da kusan mutum 50. Har yanzu suna ci gaba ta.
Haruna mamman bako na birnin Kwanne sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna mamman bako za a iya karanta dukkanin waɗannan rahotanni a shafinmu na yanar gizo da ma na Facebook. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda Google ke cewa 12:00 ne da minti 17. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Sojoji da 'yan sanda da dukkan jami'an tsaro kan sadaukar da rayukansu domin kare ƙasa da tabbatar da al'umma ta kasance cikin lumana da zaman lafiya. Sai dai wasu lokuta jami'an tsaro kan fuskanci matsaloli wajen gudanar da ayyukansu. Da suka hada da rashin isassun kayan aiki zuwa rashin biyan su haƙƙinsu kan lokaci ko kuma yadda ya kamata. Amma duk da haka, sukan cije su ci gaba da gudanar da ayyukansu iya ƙwarewarsu. A yau, filin ciki da gaskiya zai fara duba batun halin da iyalan wani jami'in ɗan sanda suka shiga sakamakon kashe shi da aka yi a bakin aiki. Filin ciki da gaskiya zanta da Malama Hawan Musa Muhammad, wacce 'yan Boko Haram suka kashe mijinta a hari a kan ofishin 'yan sanda a garin Fataskum a jihar Yobe a shekarar 2012. Mai gidan Hawa, wato DPO Musa Muhammad, jami'in 'yan sanda ne na yanki a Fataskum wanda ya rasa ransa yana bakin aiki sakamakon hari na 'yan Boko Haram. Hawa Muhammad ta ba da labarin tun farko an ba ta kafin alƙalami naira 400,000 inda ta samu aka yi jana'izar marigayin. Bayan shekaru 6, har yanzu Hawa ta ce sun kasa samun haƙƙin marigayin daga rundunar 'yan sandan da hakan ke jefa ta da yara cikin mawuyacin rayuwa.
Gidana dai Boko Haram ne suka kashe shi 10/2012 suka yi attacking police station na Potisco. Sai suka yi attacking aka kashe shi ne da safe aka mana waya aka ce ga shi gashi. To from there sai aka ce lokacin aka zanna tandama tuwa ana su jana'iza su menene aka suka yi attacking garin. So uwarsa kuma tana da maturu. Sai suka ce bari akai cops din da matuwa ai jana'iza a can. So sai muka tafi wai Kaduna Amin, sai muka tafi Kaduna akai jana'iza tunda mahaifiyarsa tana can. To daga nan
shi ina fuska shi dan sanda ne kenan.
Eh shi dan sanda ne shine na Potisco. Eh Potisco Police Division. Shine kuma ran shi chief superintendent of police ne.
Okay.
CSP.
CSP.
Okay. So daga nan shikenan aka gama burial sai muka dawo after 7 days.
Muka
dawo Maiduguri, a Maiduguri muke da zama. Eh ba a Putiskum ba. Mun muna Maiduguri shi kan je ya dawo. To daga nan shikenan bayan sai aka ce mu fara processing abubuwan na benefit nashi. Amma a 2013 June and ko between June and July dai suka kira ni zo nan Yobe State a cikin da matarin kai. To da na je sai suka bani
check. A Yobe State a wani wuri kenan.
Ah police headquarters. Sai suka bani check na 400,000. So ni dai ban tambaya ko nan bai ba muka karba muka da mun je da yaran babba. Na suka ce je da shi. Sai na je na karba na da.
Shi shekaran su ne babba.
Yanzu yana neman 17. Eh yana neman sai yana S3 yanzu. To daga nan muka dawo sai suka ce na je police headquarters Maiduguri dan daga wurin ne aka kai shi Yobe State din. Sai suka ce suka gaya min duk abubuwan da za a yi in je trust fund insurance. Na je suka bani papers na ciccika gaba daya. To na cika su ce na ce yaushe zai fita suka ce sai dai rinka contacting nasu ko ta waya ko rinka zuwa. To na kan je in dawo in yi waya su ce har yanzu haka dai har na zo na hakura tunda ba wani abin kirki kawai sai na hakura ne ma.
Amma daga lokacin da yan Boko Haram suka halaka mai gidanki a Putiskum lokacin da yake aikin dan sanda har zuwa lokacin da kuka je trust fund aka ba ku wannan farko ka cika, su hukumomin yan sanda na Najeriya ko na Yobe din misali bayan wannan sun tuntube ku?
Musu tuntube mu ba. Su dai da aka gama biyariya shikenan muka rabu da su ko irin a zo irin gaisuwa ko a rubuta condolence letter a ce a muna muku ta'aziya babu. Shi dai ya mutu shikenan. A bakin aiki ya mutu. Shikenan ba wani condolence letter a ce a gashi muna muku ta'aziya a turo musamman delegate a ce gashi duk babu. Kenan ya mutu kenan an mun rabu da su.
Yayi kaman shekara nawa ne yana aikin dan sanda?
Ya soma tun 1996
shekara ta 1990s ko 1986 1986 ko 1996
so ma aiki.
Okay. Shi ya dade yana aiki kuma daga lokacin da aka din ya fara misali kafin rasuwarsa ya taba harsashen wani abu zai faru kamar haka. Tunda a lokacin ayyana aiki a Yobe ne kuma kin san lokacin yan Boko Haram suna tsananta kai harhare da sauransu bai tauta naka zai faru da shi ba?
A'a bai taba ba. Shi dai lokacin ne da shike mu muna Maiduguri akan yi attack na Maiduguri ma sosai fiye da na can da suka so ma can dai wani lokaci mukan ji tsoro ce kar ya zo Maiduguri dan dai ga yanda yake kuma an san ya taba zama OC crack ya zama very popular garin ko ina an san shi nakan hana shi ma zuwa ce ya zanna dan irin wannan abin kai ya rantsa da shi. To haka dai sai ya ce ai ko ina akwai mutuwa sai kwanan mutun ya gare zai mutu. To last ma ya zo ranar Laraba wurin mu. To Lahadi da daddare kenan sai aka kashe shi wayewan garin Litinin.
Kuno ne matarsa?
Ni daya ce.
Yana da yara?
Eh yana da yaya hudu uku maza karaman mace ce shekaran ta 8 yanzu. Ina neman 17. Karaman tana da 8.
To daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu duk da cewar shi yaro su ne a bakin aiki kuma gashi ya bar ku da yara da sauransu hakan nan, ya rayuwa yake bayan rasuwar mai gida?
Rayuwa is not easy dan baka saba rayuwa kai kadai ba kuma komai ana an dauki nauyin koman ka din ma ina aiki Allah ya sa ina aiki. To shine abin da inda ma Allah ya rufa asiri kenan. Ina aiki na daidai wargodo ina biya mana bukata yara ma suna zuwa makaranta alhamdulillah.
To yanzu misali idan a ce hukumomin da alhakin yara ta yi a wayansu dangane da haƙƙin mai gida da yake kansu misali suna jin mu, wani kira zake gare su?
Ina kira su taimaka. Irin wannan abu mutum ya mutu a bakin aiki ai ya bar iyali a baya kuma ga yara. Ya kamata sai irin wannan a gaggauta a biya haƙƙinsu yanzu da ba na aiki wani hali zan shiga kenan. Kaga shine yakan sa wasu mata ma su fada wani hali yau da gobe yara ma su shiga wani hali makarantansu ma ya zama dai ga yanda yake koma baya. To ina roƙansu da Allah mutum da ya muta bakin aiki ai kokari a biya haikin su don iyalan su ci gaba da rayuwa sannan kuma zai sama wani ma ba zai saki sha'awan police ba
yanzu misali abin da ya faru gare ku a mai gidanki babban dan sanda ne kuma ya rasa bakin aiki sannan kuma ga hukumar yan sanda kaman bata nuna damuwa yadda ya kamata akan abin da ya faru ba idan aka ce ki asase matsayin yan sandan Najeriya hukumar yan sanda misali wani irin kallo kike hukumar yan sanda ta Najeriya
ni wallahi wana maganin su da daraja yanzu dan in naga dan sanda ma hanya kawai dai zan ci Allah sarki sai na tausaya musu man ce to abin da ya same ni ya same mai gida na haka in ya same ɗaya daga cikin su haka iyalan su za su wahala ga gaskiya
yanzu misali tun da shi mai gidanki ya bar yara misali a cikin yaran ku sai wani ya ce zai shiga aikin dan sanda misali zaki ba da goyon baya
ko ya ce zai shiga na ce san dan ɗana babban yana da yace mama ni fa aikin irin aikin baba zan yi zan zama police nace a police nace uban ka ma kashe shi akai ina tsoron ma kada kashe shi din shi ma irin na uban ya shiga aikin
A lokacin da muka zanta da Hauwa Muhammad tsohon babban sanatan yan sandan Najeriya Ibrahim Idris bai ritaya ba dan haka mai taimaka masa kan labaru Bala Ibrahim yayi bayanin matakan da runduna takan dauka irin wannan yene kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo ku hirin da muka yi da tsohon mukaddashin Sufetu Janar na yan sandan Najeriya yanzu amadadin Nasir Almeli Kaya ni Sarfi Hashim Gumil ke cewa mu kasance lafiya
kuma da Allah yanzu kuma ga labarai a takaice
to Muhammad ga labaran a takaice shugaba Donald Trump ya faɗa a wata hira da aka yada jiya Lahadi cewa daga cikin matakan da Amurka ke da zabin dauka game da rikicin Venezuela akwai gudunmuwar sojojin Amurka amma a hirar da gidan talabijin na CBS yayi da shi Trump ya ki bayyana hakikanin abin da zai sa ya umarci sojojin Amurka su shiga kasar da ke nahiyar kudancin Amurka yayin da Amurka da wasu kasashe kuma ke kara matsa lamba ga ganin shugaba Nicolas Maduro ya sauka daga karagar mulki da kuma goyen bayan madugun yan adawan kasar shugaba Donald Trump ya ki ya kauda yuwar a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati dan ya samu amincewar 'yan majalisa kan batun samar da kudin gina katanga a inda Amurka ta yi iyaka da Mexico daga kudu amma ya kuma nuna alamar yana matukar shirin ayyana dokar ta baci dan gina shamaki ba sai tare da amincewar 'yan majalisa ba Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya tsoma baki a rikicin da ya dabaibaye gwamnan jihar Virginia game da wani hoton wariyar launin fata da ya bayyana a shafin gwamnan a shekarar da ya gama makarantar horar da likitoci Trump ya aika da sakon Twitter a ranar Asabar cewa neman ahuwar da gwamna Raphael Northam yayi da farko kan wannan hoto da kuma musantawar da yayi daga bisani cewa shine a hoton inji Trump ba abin gafartawa bane shugaba Trump a sakon nasa har ila yau ya tabo takaddamar da ta biyo bayan kalaman da Northam yayi tun da farko a makon jiya game da batun zubar da ciki dab da lokacin haihuwa Majalisar Dinkin Duniya da kuma kungiyar haɗin kan Afirka sun faɗa a ranar Asabar cewa tattaunawa a Khartoum ta kai ga yarjejeniyar cimma jituwa tsakanin ƙasar Afirka ta tsakiya da kungiyoyi 14 masu ɗauke da makamai
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma dan anjima da hantsi wato da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 7 kina agogon Ghana zamu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da Chiba Hero Diodine da ya hada shirin sai kuma injiniyanmu David Magnus Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
Afrique, le monde aujourd'hui.